الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 4 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 3 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabu adabi ta'am wato littafin da ke bayani game da ladabba na cin abinci kafin darasi na yau wato muna da faɗakarwa ɗaya-ɗaya akan wata tambaya da ta gabata nan da sati biyu tambayar shine hukuncin yin nafila a mahallin da mutum ya sallaci sallah ta farilla mun yi bayanin cewa yin haka haramun ne baya dacewa domin akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka dalilin da ke nuna haramcin haka shine hadisin da al-Imam Muslim Allah ya ji kansa ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa ta hanyar Umar ibn Atha ibn Abi al-Khawa ke faɗa cewa Nafi ibn Jubair Allah ya ji kansa ya aika shi zuwa wurin wani da ake kiransa da As-Sa'ib ibn Ukhti Namir cewa ya tambaya masa wani abu da Muawiya Allah ya ƙara masa yadda ya gani game da shi fi salati wato a cikin sallah Muawiya Allah ya ƙara masa yadda ya ga wato Nafi ibn Jubair wani lokaci an gama sallah ta farilla kuma sallar Juma'a ce kai tsaye Nafi sai ya tashi yake nafila abu an gane ko wato shi Amr ibn Atha shine yake faɗa yake cewa Nafi ibn Jubair shine ya aika shi ya je wajen As-Sa'ib wato ya tambaya masa game da wani abu da ya ga wato da Muawiya Allah ya ƙara masa yadda ya gani game da shi fi salati akan abin da ya shafi sallah fa qala na'am a lokacin nan shi Umar ibn Atha sai ya ce to ba laifi yace zan je in tambaya maka shine sai yake faɗa yake cewa sallaitu ma'ahu al-jumu'a fil maqsura Nafi ibn Jubair Allah ya ji kansa yake cewa na sallaci sallar Juma'a a wani wuri da ake kiran shi al-Maqsura sai ya ce falan ma sallama al-Imam a lokacin da limami ya salamce kumtu fi maqami fa sallaitu sai na tashi a guna inda na sallaci sallar Juma'a kai tsaye na tashi nayi nafila falan ma dakhala a lokacin da Muawiya Allah ya ƙara masa yadda aka gama sallar Juma'a ya koma gidansa arsala ilayya sai ya aiko min sakon cewa la taqudi ma fa'alta kada ka koma aikata irin abin da ka aikata a yau shine kai tsaye bayan gama sallar Juma'a ka tashi kai nafila, yace daga yau karka koma yin haka. Sai yace masa idza sallaita al-Juma'a fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruj. Yace masa in ka sallaci sallar Juma'a kada kai kokarin sadar da ita da wata sallah ta nafila hatta takallama, sai kai zance aw takhruj ko kuma ka fita daga cikin masallaci in kana yin nafila sannan ka dawo kai. Sai yace masa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amarna bi zalika alla nusala salatuna hatta natakallama aw nakhruj. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da cewa kada mu sadar da sallah ta farilla da wata sallah ta nafila sai mun yi magana ko kuma mun fita daga cikin masallaci. A takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa bayan gama sallah ta farilla kai tsaye mutun ya tashi yayi nafila a wannan muhallin baya dacewa, domin akwai hani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka. Dan haka in ka sallaci sallah ta farilla in kana nihin yin nafila, to anan abu na farko kai kokarin bambanta rabe tsakanin farillarka da nafila, in ma da wani zikiri kaman zikirin da aka sunnanta mana kenan na bayan sallah ta farilla, an gane ku? Ko kuma ka tashi kai wata wani zance in ka, ko kuma ka tashi ka fita daga cikin masallaci, in ka fita daga masallacin sannan ka dawo. Dan haka anan sai ka zo da wani abu wanda zai bambanta tsakanin wannan farilla da kai sannan da nafilar da za ta biyo baya. Dan haka kenan anan abinda muke so mu gane fadakarwar mu kenan bai kebanta ba da sallar Juma'a kamar yadda muka yi bayani a baya. Duk wata sallah ta farilla haramun ne mutun ya sadar da ita da sallah ta nafila, sai yayi kokarin zawwa da abinda zai bambanta tsakankanin su. In sallah ta farilla ce bayan an salamce ka zauna kai zikirin da aka sunnanta mana bayan gama sallah ta farilla, in ka gama waɗannan azkar in yaso ko a mahallin kana iya tashi ka sallaci sallar ka ta nafila, ko kuma in kana so kai tsaye ne za ka yi, to kai kokari kai magana kama wani dan uwa magana, kai dai magana maganar da za ta nuna cewa ka gama wannan farilla kenan nafila ce za ta biyo baya, ko kuma ka tashi kenan ka canza mahalli daga nan ka tashi ka koma can ko ka fita masallaci daga masallaci sannan ka dawo kai. Wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babi na 101, baban da ke bayani game da cewa kada mutum ya aibanta abinci koda baya bukatar wannan abinci, koda baka jin dadinsa to kada ka aibanta shi. Sannan kuma shi abinci an so mutum ya yabe shi ya ziga shi, koda baka jin dadin dandanan abincin to abinda ake bukata ka yabi wannan abinci. Kamar yanda malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a karkashin baban ke fada cewa ma'aba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'aman qabdu, yace da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato bai taba aibanta abinci ba, da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba aibanta abinci. Wannan kalima mai take nihi kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala bai taba aibanta abinci daidai da kyautawar rai. Abu Huraira yace inishtahahu akala, idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana murmurin abinci ya kayatar da shi ya burge shi yakan saka hannun shi ya ci. Wa in karihahu taraka, idan ko yana kyamar abinci bai gamsar da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan bar wannan abinci amma baya aibanta shi ya ce a wannan abinci ai ba abinci bane ba, ko kuma ya ce wannan abinci gishiri yayi yawa ko kuma kaza gare shi, wannan ba dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bace. Dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa baya dacewa ga mumini ya aibanta abinci ko mun rashin dadin sa. In kana da bukatar ci ka ci, in baka da bukatar ci ka bar shi, wanda yake da bukata ya zo ya ci. Wannan hadisi yana nuna mana kyawawan halaye da dabi'u wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ake wanda ya zama wajibi akan mu mu yi koyi da shi. Me yasa? Saboda abinci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala. Kuma kai in har kana ganin abincin bai gamsar da kai ba, ba daɗin ci, to wani irin wannan abincin yake da bukata, kaga kai ka aibantar da shi. Wani ko in ya samu wannan abinci yafi kowane abinci abunsa. To dan haka dai anan abin da muke so mu gane, aibanta abinci wannan baya dacewa ga mu'mini. In kana da bukatar cin abinci, in an kawo ka ci, in baka da bukatar shi kana kyamarsa, to ka bar shi wanda yake da bukatar ci ya ci. Sannan hadisi na gaba, wanda shi ma bayani ya gabata a kansa, shi ne hadisin Jabir, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udum. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tambayi iyalin Samiya, ga abinci gaya amma babu miya. Ya tambaye su ina miya, faqalu, sai suka ce masa ma indana illa khal, ya rasulullahi babu miya a gunmu sai dai wato vinegar, idan kana da bukatar a zo maka da shi a kawo. Ka gafa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ga abinci gaya amma babu miya wanda za a daddaga a ci, aka ce masa sai dai vinegar. Wanda bayani ya gabata, ba ma abincin gaya, so da yawa akan kwashe kwana da kwanuka, tukunya bata hau ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, take cewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan kwashe wata biyu zuwa wata uku ba a dura tukunya ba. Aka tambaye ta, to me kuke ci? Aisha take cewa al-aswadan, tace bakaken nan guda biyu, alma'u wa tamr, mu ci da bino kawai mu sha ruwa. Don haka rayuwa ce suka yi, rayuwa wadda take ta kunci, amma wannan rayuwa da suka samu kansu a cikinta ta kunci bata sa suka gudu ko suka ja da baya akan abin da suka sa gaba na yada addinin Allah a ban kasa. Don haka mumini in har ma yana cikin wani tsanani wanda yake da kunci na rayuwa, to kada ya yi tsammanin cewa kansa faro, kuma kada ya ga cewa kamar an dora masa karan tsana, fiyayyen halitta ya samu kansa a cikin kuncin da ya wuce kuncin da ya same shi. A cikin mu anan babu wanda aka taba sati a gidan shi ba a dora tukunya ba. To gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata biyu ake kwashewa a gidansa ba a dora tukunya ba. Gaya a wannan hadisi tuwo ne aka kawo, gayan shi ba miya, yace ina miya? Aka ce babu miya illa khan, sai dai kawai vinegar. Fada abihi, manzon Allah yace to ku zo mun da shi. Aka zo masa da wannan ruwan vinegar. Faja'ala ya'kul, manzon Allah ya hadu yana cin wannan abinci, ya ciro abinci sai ya daddaga a cikin wannan ruwa na vinegar. Wanda vinegar bayani ya gabata a Hausa ba mu san sunan shi ba, ruwa ne wanda yake baki-baki a cikin wata ɗan roba, yana da ɗan yami, galibi akan yi amfani da shi a salati. An gane ko? Asali a salati dai aka san amfanin da ake da shi a nan, shine ake kiran shi ma'ul khal. Faja'ala ya'kul kenan, kalima ta vinegar kalima ce faransiya, amma mun areta mun hausantar da ita, a Hausa ma kenan sai mu ce sunan shi vinegar. Faja'ala ya'kul, in ko wanda ya san sunan shi, to muna da bukata in wanda ya san sunan shi da Hausa kenan ya zo mana da shi domin karin fa'ida ce. A? Yomine ne khalqin? Khalqin larauci ne. Tunda anan mi ta ce ma inda na illa khal, Aisha ta ce a wajen mu babu miya, ta ce illa khal, wato sai dai vinegar. A lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a zo masa da shi, aka zo masa da wannan ruwa na vinegar. Faja'ala ya'kul, manzon Allah ya haɗu yana cin wannan abinci. Wa yaqulu, yana faɗa ni'mal udumu al-khal, ni'mal udumu al-khal. Manzon Allah ya ce yake madalla da vinegar a matsayin miya, ai vinegar ma ya isa ya zama miya. Yana ci yana, manzon Allah yana yawan shi. An gane ko? Kenan dan haka idan uwar gida ta ce babu miya sai dai yaji, to idan yajin sai kai hakuri ka ce a kawo maka shi, ka ringa daddagawa ka ringa cewa yajin nan kamar ma ya so ya fi miya, kamar ma ya so ya zama ya fi miya. An gane ku? To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga miya ya nema cewa a zo masa, babu miyar, aka ce masa sai ruwan vinegar, ya ce a kawo masa, a kawo masa ya ringa ciro abincin yana daddagawa a cikin ruwan vinegar din yana ci, sai yake yabansa yake cewa ni'mal udumul khal, ni'mal udumul khal, ma dalla da vinegar a matsayin miya, ma'ana shi kanshi ya kai matsayin miya. Saboda wannan gaba ce madan ya ce abinci an so mutum ya yabe shi, kenan koda abincin ba daɗi to kada ka aibanta shi, iya abinda ake bukata ka yabe shi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yaban wato vinegar a matsayin miya. Za mu tashi babi na gaba tare da cewa mun yi bayani a hadisi da ya gabata, wato mutum ya yi kokarin sanya ma zuciyarsa nizami game da duk abin da take so, ba duk abin da ranka yake so kullun ka ce kai duk ta halin da za a yi sai ka same shi. Yin haka yakan kai mutum ya ringa fada-fade, ya fada inda Allah ya haramta masa. Don haka dan adam musamman mumini abin da aka san shi da shi shine wadata, duk abin da ya samu ka wadatu da shi. Ko da ba a sami yajin da za a daddaga sai tuwon gaya, to anan ka wadatu da shi ka ci, gobe insha Allah a samu mimiyar. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sha'imun idza lam yufṭir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء معنى فليصل فليدعو ومعنى فليطعم فليأكل. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abinda ya dace mutum ya faɗa idan ya halarci wato cin abinci alhali yana azumi. In har bai ci wannan abinci to ga abinda ya dace mutum ya faɗa. Misali kai ne kana azumi na nafila, an gane ku? To anan sai aka gayyace ka wata walima, kaga cewa wannan azumi naka so kake ka kai shi ba za ka ajiye ba, to menene ya dace ka faɗa a wajen wannan walima idan ka je? Misali shine yace babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama, baban da ke bayani game da abinda mutum zai faɗa idan ya halarci wani abinci wanda yake na walima an gayyace ka. Wa huwa sha'im, alhali yana azumi, idza lam yufṭir, in har bai ci wannan abinci to me ya dace ya faɗa? Shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza du'iya ahadukum falyujib, manzo Allah ya ce idan an gayyaci ɗayan ku wajen walima manzo Allah ya ce falyujib, wato ya amsa wannan gayyata da aka masa. Lafazin falyujib fi'ilul mudari ne maqrunun bi lamil amr wa huwa sigatun min siyagil wujub, fi'ili ne wanda yake mudari wanda kuma ya haɗu da lamul amr wanda siga ce daga cikin sigogin da suke fa'idantar da wajauci. Da yace fal yujib a ƙarƙashin wannan gaba mun fahimci cewa karɓa gayyata ta walima wannan wajibi ne. Duk mutumin da ya gayyace ka walima to wannan ya zama wajibi ka amsa masa. In baka amsa wannan gayyata kuma babu wani uzuri da ya gitta maka to wannan ka saba ma Allah, ka saba ma manzansa. Don haka amma mu san da cewa wane ne gayyatar take zama wajibi a kansa. Mutumin da aka ayyana mutum ya zo da kansa ya ce wane rana kaza ina walima, to wannan ya isar maka da sako ya zama wajibi ka karɓa wannan gayyata, ko kuma ya turo maka sako takadda cewa yana gayyatar ka da sunanka wajen walima, ko ta hanyar waya, ko ta hanyar misali waya ya yi maka maganar cewa yana gayyatar ka, to wannan karɓa wannan gayyata ya zama wajibi. Amma irin gayyata wadda take ga magari, wadda za a zo ko a masallaci ko a taron jama'a a ce wane yana gayyatar jama'a wajen walima, to wannan amsa wannan gayyata bata zama ba wajibi a kanka. Amma in dai mutum ya riga ya ayyana ka ya ce wane ina gayyatar ka wajen walima, to ya zama wajibi ka amsa. Amma sharaɗin kuma amsa wannan gayyata ya zamanto a wajen walimar babu wasu abubuwa na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Idan akwai kaya waɗanda suke na saban Allah, haɗuwar maza da mata ko kayan kiɗa da bushe-bushe, to baya halatta ka karɓa wannan gayyata. Allahumma sai dai in ya kasance in ka tafi wajen walimar da ke akwai abubuwa na saban Allah za ka iya cewa adina adina, to ya zama tilas a kanka ka je domin ka canza wannan abu wanda yake na asha. An gane ko? In za ka iya hana wannan kiɗe-kiɗe da haɗuwar maza da mata da sauransu, to anan ya zama wajibi ka karɓa wannan gayyata domin ka je ka hana saban Allah. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza du'iya ahadukum falyujib, idan an gayyaci ɗayan ku wajen walima manzon Allah yace ya karɓa. Akan haka wasu malamai suka ce duk wata walima in dai aka gayyaci mutum to karɓa wannan gayyata ya zama wajibi, koma wace irin walima ce, domin walima kala-kala ce, walima ta kai kusan kala goma. Kamar yanda wani malami ya zano su a cikin littafinsa mai suna Fadlullahi Samad, Fadlullahi Samad sharhi ne na Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Bukhari, wanda akwai walimomi kala-kala wanda aka samu magabata suna yi walimar ta kai kusan goma. Akwai walima wadda in mutum ya gina sabon gida idan zai kaura, akwai walima ta dawowa daga bulaguro, akwai walima wadda take ta ran uku in an yi aihuwa, akwai walima wadda take ta yaro in an masa sallatu da sauransu. To waɗannan walimomi ne wanda an samu magabata suna yi. To don haka wasu malamai suka ce tunda anan ya ce in an gayyaci ɗayan ku wajen walima ya karɓa, to suka ce koma wace walima ce in dai an gayyace ka karɓa wannan walima ya zama wajibi. Tare da cewa wasu malamai sun kayyade cewa walima ta angwanci ita ce ya zama wajibi mutum ya karɓa wannan gayyata. Me yasa? Saboda walima ta angwanci ita kadai ce daga cikin walimomi wanda ke akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Shine ya nuna mana cewa in dai mutum yayi angwanci manzon Allah ya ce to yayi walima, ko da rago ne manzon Allah ya ce ya yanka. An gane ku? Ko da rago ne ya yanka kai, ko da baka da kudin yanka rago, ko da kaza ce ka yanka, ko da baka da kudin kaza, ko ma menene abin da ya sauƙaƙa, in dai kayi angwanci to ana buƙatar mutum yayi walima. Wannan walima ta angwanci wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ce ita ma, domin manzon Allah ya faɗa ya ce masa aulim walau bisha, manzon Allah ya ce yi walima ko da rago ne ka yanka. Tare da cewa kamar yanda auren ba wajibi ba ne, to ita ma walimar ba wajibi ba ce ba, sunna ce wadda take mustahabba, duk da cewa in za a yi bayani daki-daki akwai wanda aure yake zame masa wajibi. Amma asali aure ba dole ba ne ba, amma akwai wanda aure yake zame masa wajibi. Mutumin da yake da halin yin aure kuma yana da shahawa, kuma babu ta hanyar da zai bi ya kare kansa game da wato aiki na alfasha illa ta hanyar auren, to ya zama wajibi ya je ya aure. To shine anan manzon Allah ya ce idza du'iya ahadukum, in an gayyaci ɗayan ku wajen walima falyujib, manzon Allah ya ce dole ya amsa. In har akwai wani uzuri da ya gitta maka, to anan sai ka isar masa da saƙon cewa walimar nan ba zan samu zuwa ba saboda akwai wasu al'amura da suka gitta, kenan ka bashi uzuri kafin lokacin ka gaya masa, ko kuma in ma bayan gama walimar sannan al'amarin ya zo ya gitta maka ka yi kokari ka bashi labarin cewa ga uzurin da ya hana in halarci wannan walima. kuma abinda muka san ita walima ango shine yake yin walima ba uban amarya ba da sauransu wanda a ranar daura aure shi uban amarya ko uban ango ya zo a shirya abinci wannan abinci ne wanda yake na biki ba walima bace ango shi shine yake yin walima shi shine aka sunnanta masa yin walima an gane ko wannan abinci ne na kata da jama'a ya kamata ka dan shirya musu abinci wanda yake na kari wannan abu ne wanda yake mai kyau an gane ko amma wannan shi karba wannan gayyata ita ba wajibi bace ba wannan ita ba wajibi bace sai yace fa in kana sa'iman manzo Allah yace in ya kasance mai azumi shi wanda aka gayyata manzo Allah yace falu salli lafazin falu salli me ake nihi da falu salli ana nihi ya kabbara sallah haka wani daga cikin magabata ya ce in an gayyace ka walima kana azumi in ka je ka yi sallar raka'a biyu ka juya domin manzon Allah ya faɗa ya ce falu salli to anan falu salli ba ana nihi falu salli yayi sallah a shar'ance wanda zaka fuskanci alƙibla kai kabbara ta harama kai raka'a biyu ba haka ake nihi ba anan ana nihi da falu salli ma'anar sallah a yaren larabci shine addu'a kalima ta as-sala a larabci ma'anarta shine addu'a kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala yace khuz min amwalihim sadaqatan karbi zakka daga cikin dukiyoyin mu'minai tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wanda a sababin karbar wannan zakka zaka tsarkake su game da datti na rowa da datti wanda yake na zinubi domin zakka tana wanke bawa game da datti wanda yake na zinubi sannan kuma tana wanke bawa game da datti wanda yake na rowa wa salli alaihim ubangiji ta'ala yace yi musu addu'ar cewa Allah ya saka albarka a cikin abin da ya rage na dukiyarsu dan haka duk wanda ya dauki dukiyar zakka ya baka to anan ya zama wajibi akan ka kai masa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyarsa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kawo masa dukiyar zakka manzon Allah yakan masa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage kamar yanda bayani ya gabata manzon Allah shi Allah ya haramta masa cin sadaka zakka ko sadaka ta nafila ubangiji ta'ala ya haramta masa sai ya canza masa da ganima ta yaki in an tara ganima ta yaki za a kasa kashi biyar shi da sauran wanda Allah ya zanu a cikin suratu tauba su suke da wannan kaso ɗaya daga cikin biyar kin ganima amma zakka ba ta halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ga waɗanda suke danginsa ma'ana zuri'ash an gane ko Allah ya haramta musu zakka domin kazanta ce daga cikin dauda ta jama'a shine yace an gane abinda yace wa salli alaihim kai musu addu'a ma'ana kai addu'ar cewa Allah ya sanya albarka kaga wa salli alaihim ay udu lahum bil baraka kai addu'ar cewa Allah ya sanya musu albarka a cikin abinda ya rage na addu'ar na dukiyar to dan haka anan da yace fa in kana sa'iman falyusalli in har ya kasance yana azumi shi wanda aka gayyata wajen walima manzo Allah yace falyusalli yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka shine kamar yanda wani baiti da wani mawaki yake cewa taqulu binti wa qad azamtu murtahila ya rabbi jannib abila awsaba wal waja'a fa qultu alayki mithla ma sallaiti shine yake cewa taqulu binti wa qad azamtu murtahila yace diyata tana fada tana cewa a lokacin da nayi niyyar bulaguro take cewa ya rabbi jannib abila awsaba wal waja'a tace ya ubangiji na ina roƙonka mahaifina ka nisanta masa dukkan wata rashin lafiya da dukkan wani tsanani da duk wani kunci sai nace alayki mislal ladhi sallaiti ko kuma alayki mislul ladhi sallaiti yace ke ma na kanki kwatancin abinda kika munna addu'a kaga sallaiti anan ai da auti ba ana nihin sallaiti ma'ana kika yi sallah alayki mithlul ladhi sallaiti yace ke ma Allah ya sa ki samu kwatancin abin da kika munna addu'a, ke ma Allah ya nisanta ki game da duk wani kunci da duk wata rashin lafiya. Shine yace fa in kana sa'iman, in ya kasance yana azumi, fal yusalli, yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a wannan walima da aka shirya, wannan aure Allah ya saka albarka a cikin shi. Sai yace wa in kana mufira, manzo Allah yace in ko ya kasance baya azumi, fal yaqam, manzo Allah yace to yayi kokari ya ci wannan abinci. In baka azumi aka gayyace ka walima, to wannan abinci da aka shirya na walima an so ka ci wannan abinci, cin abincin ba wajibi bane, amma ka ci wannan abinci mustahabi ne, domin game da cin wannan abinci akwai faranta zuciya ga shi wanda ya shirya wannan gayyata. Koda cikinka a cike yake ka wadatu da wannan abinci, to kayi kokari dai kaje ka dan tsoma hannunka, koda noma ɗaya ce zuwa biyu kai, saboda cin wannan abinci da zaka yi zai sanya farin ciki da murna a cikin zuciyar shi wanda ya gayyace ka. Amma yana daga cikin rashin ladabi na walima, ma'ana in an gayyaci mutum an ce masa bismillah ku zo ka ci abinci ka koma gefe, ka ce a abinda ake bukata kayi kokari kaje ka ci abincin. Cin wannan abinci mustahabi ne, ba wajibi bane. Dan haka manzo Allah yace wa in kana musfiran falyaba, in ya kasance baya azumi, manzo Allah yace falyaba, ma'ana ya ci abincin. Dan haka shine anan malam sai yace mana qalal ulama, malamai suka fada suka ce ma'ana falyusalli, ma'anar fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idan mutun yana azumi aka gayyace shi walima, falyusalli, ai falyadu, yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka. Wa ma'ana falyad'am, ma'anar falyad'am shine falyakul, ma'ana ya ci abincin, ba ana nihi ya dandana ba, a'a yayi kokari ya ci. A takaice wannan hadisi yana nuna mana karba gayyata ta walima wajibi ce, sawa'an kana azumi ko baka azumi, indai an ayyana ka an ce wani ana gayyatarka, to ka tabbata cewa karba wannan gayyata ya zama wajibi akan ka. Idan baka karba wannan gayyata ka saba ma Allah, ka saba ma manzonsa. Abu na biyu, mai azumi wanda yake na nafila in an gayyace shi wajen walima, idan ya ga dama sai ya karya wannan azumi ya ci abincin da aka shirya, in ya ga dama kuma ya ci gaba da azuminsa. Saboda shi azumi wanda yake na nafila kai shi ba wajibi bane, ko da babu wani uzuri, in ka wayi gari kana azumi na nafila ya halatta, babu wani uzuri na tsaye ko na zaune kana iya ajiye wannan azumi. Dalilai sun wuce a lissafa akan haka. Na daga cikin su hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wata rana an wayi gari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tambaye mu, yace hal indakum shay, manzo Allah yace ko akwai wani abu na karin kumallo a wajenku. Aisha tace masa babu komai na karin kumallo illa wani abinci wanda ake kiran shi hayz. Sai manzo Allah yace mu gani. Aisha ta dauko masa wannan abinci da aka yi musu kyautar shi, aka musu kyautar shi, ana kiran shi hayz. Wannan abinci gari ne na alkama, idan aka soye shi ake dake dabino, idan aka nike dabino yayi limus, sai a zo a cakuɗa shi da wannan gari, sai a zo a dake ciku, sai a zo a zuba, sannan kuma sai a kawo man shanu, sai a dama wannan gari, sai ya koma dawo, sai a ringa cira ana ci. Shi ne ake kiran shi hayz. Duk wanda yake buɗe baki, misali a harami na Makka ko a harami na Madina, zai ga a sukura da ake shimfiɗawa ake aje dabino, akan kawo wani abu mai kamar dawo wanda yake baki-baki, to wannan abinci shi ne ake kiran shi hayz. Garin alkama ne da cuku, sannan da man shanu da dabino, ake cakuɗa shi a cibra shi ya zama dawo. Shi ne Aisha ta ce masa sai wannan abinci da ake kiran shi hayz. Manzo Allah ya ce mu gani. Aisha ta dauko masa, sai manzon Allah ya dauka ya kai bakin shi, yace da na wayi gari ina azumi amma yanzu na aje. Da na wayi gari ina azumi, manzon Allah yace yanzu na aje. Kuma a wani hadisi manzon Allah yake cewa as-sa'imul mutaqawwi amiru nafsihi, in sha'a afṭar wa in sha'a atamma siyama, au kama qala. Manzon Allah ya ce mai azumi na nafila wato shine sarkin kansa, in ya ga dama ya ci gaba da azumin sa, in ya ga dama kuma ya aje, taka ta rage. In kana so ka ci gaba da azumi, in kana so ka aje. Dan haka shi azumi na nafila ba dole bane ba sai mutun ya kai shi, koda babu wani uzuri. In ka wayi gari kana azumi na nafila kana iya ajewa. Dan haka in kana azumi na nafila aka gayyace ka walima, in ka ga dama ka aje azumin, ka ci abincin da aka shirya, in ka ga dama kuma ka ci gaba da azumin ka. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan kasancewar mutum yana azumi, wannan baya hana shi halartar walima. Kenan koda kana azumin baka aje azumin, in an gayyace ka to kaje, in kaje sai kai addu'ar cewa Allah ya sanya albarka ga wannan walima da aka shirya. Babu ma yaquluhu man du'iya ila qa'amin fatabi'ahu ghayra fatabi'ahu ghayru. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abin da ya dace mutun ya fada idan an gayyace shi zuwa wani abinci da aka shirya, sai wani yayi karambani sai ya bi bayan ka, kai kadai aka gayyata amma shi sai ya bi ka, to me zaka fada in kun isa? Haka kawai za ku shiga wajen gidan da aka shirya wannan abinci, ko kuma kafin ka shiga akwai abin da ya dace ka fada? Akwai abin da ya dace ka fada in har an gayyace ka wani abinci da aka shirya, wani wanda baya cikin gayyatar ya bi bayan ka, to ga abin da ya kamata in kun je ka fada. Shine anan wato malam ya zo mana da hadisin Abu Mas'ud al-Ansari, shine Abu Mas'ud Uqba ibn Amir al-Ansari al-Badri. Ana masa laqabin al-Badri ba dan ya halarci yakin Badr, a ya je ya sauka ne a hilin Badr, ma'ana ya sauka a wurin. Allah ya kara masa yadda yake cewa da a rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsa. Wato akwai wani daga cikin sahabbai wani lokaci sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi akwai wasu mutane hudu, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikon biyar, saboda ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da bukatar abinci, domin mijin yunwa a huskar shi ana iya ganewa, zaka ga yana gama huska yana murki. To da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da bukatar abinci, kuma tare da shi akwai mutum hudu shi na cikon biyar, me za a yi? Sai ya je ya fada ga yaron sa, yace maza shirya mun abinci, abinci kyakkyawa mai dadi wanda zai wadaci mutum biyar. Yace domin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai alamar jin yunwa tare da shi. Kaga yanda sahabbai suke karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine yace da a rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsa, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine na cikon biyar kenan daga cikin mutane, abincin mutum biyar ne yasa aka shirya. Wannan yana nuna mana in zaka gayyaci jama'a ga wani abinci da ka shirya, to kayi kokari ka san adadin mutanen da ka gayyata, kayi abincin da zai wadace su. Kada ka zo ka shirya abincin walima kuma ka raba takardu da yawa, mutane su zo abinci bai wadatu ba, wannan bai dace ba, wannan rashin iya shirya walima ne. Iya adadin mutanen da ka gayyata, to kayi kokari ka shirya gurgudan abincin da zai wadace su. In ka san abincin da zaka iya shiryawa baya wuce mutum 10 ko 15 ko 20, to ka shirya abincin mutum 20 misali. in ka shirya abincin mutum 20 kaka kada ka gayyaci mutum 40 ko 30 saboda in ka gayyace su wannan ba zai wadace su ba kuma kar ka dau wancan hadisi ka ce wai ai manzon Allah ya faɗa abincin mutum daya yana wadatar mutum biyu na mutum biyu yana wadatar mutum uku a in zaka shirya ka shirya gulgudan adadin mutanen da ka gayyata dan haka zaka ga rashin iya tsara walima ka zo ka dan shirya abinci kuma ka gama gari da gayyata duk wanda ka gani muna walima a rana kaza yin haka kasancewar rashin iya tsara walima shine yace fatabi'ahum rajul sai wani mutum wanda baya cikin gayyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mutane hudu da suka tashi su je su karba wannan gayyata shi wannan sai ya bi su manzon Allah bai ce masa koma ba wannan yana nuna mana irin kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma in kai ne a yau sai ka masa wani ɗan dubaru da wasu abubuwa ka nuna masa cewa akwai wani wannan a kyale shi ya bi ku amma in aka je kofa ya san akwai abin da zai biyo baya shine yace falan ma balagal baba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa kofar gidan da aka gayyace shi qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ma wannan mutumin da ya gayyace su yace inna hadha tabi'ana manzon Allah yace masa ya kai wani ka san da cewa wani fa biyu mu yayi baya cikin wannan gayyata fa in shi'ita anta azana lahu in ka ga damar bashi izini ya shiga tare da mu wa in shi'ita raja'a in ko baka ga damar bashi izini to ya koma akan san shi kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan wanda ya shirya walima zabi ko ya bashi izinin shiga ya shiga ko kuma ya ce masa baya cikin gayyata kenan ya san inda dare ya masa shine yace fa in shi'ita anta azana lahu manzon Allah yace in ka san in ka so bashi izini ya shiga da mu wa in shi'ita raja in ka so kuma ya koma kala sai yace bal azanu lahu ya rasulullah yace ya rasulullahi yace sanadi na bashi izini shi ma ya shigo an bashi izini to wannan yana nuna mana duk wanda baya cikin gayyata a wajen walima in yaje wajen walima to anan baya halatta ya kutsa kai ya shiga anan sai ka je ka ga wanda ya shirya wannan walima ko kuma wakilan shi wani bana cikin wannan gayyata amma ina buƙatar abincin nan na walima a bani izini ni ma in shiga in an baka izini ka shiga in ba a baka izini kada ka samu damuwa haka shari'a ta karantar da mu an gane ko in ba a baka izini ba kada ka samu damuwa juya ka tafi saboda wannan abinci ne wanda yake mai ka'ida akwai adadin jama'ar da aka shirya ma wannan abinci in ka zo kana iya bata lissafi dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato an so haka mutum ka shirya abinci ka gayyaci jama'a an gane ko koda babu wata munasaba kamar misali kana da abokai da su wasu waɗanda suke abokan arziki ko ƴan uwa to anan ana buƙatar ka yi ƙoƙari lokaci zuwa lokaci ka shirya abinci ka gayyaci abokan da kuke tare da su cewa a zo a ci abinci kamar yadda a wannan hadisi ya shirya abinci ne takanas kawai ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda irin waɗannan hadisai sun maimaitu maza da mata daga cikin sahabbai sukan shirya abinci su gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan menene hikima game da haka domin yana ƙara danƙon zumunci da soyayya duk mutumin da zaka shirya abinci ka gayyace shi wannan ya tabbata lalle kai masoyinsa ne babu abin da zai kasance tsakankaninka da shi illa so da kauna sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa babban mutum duk darajarka idan aka shirya abinci na musamman saboda kai aka gayyace ka koda wanda ya gayyace ka ya ayyuhan nasu ne wanda yake talaka ba kowa bane to anan an so ka karba wannan gayyata an gane ko kada ka rena ajawalin mutum duk talaucin mutum inda ya shirya abinci yace wani na gayyace ka kai koda kamzo ne ya dafa ka je ka karba wannan gayyata saboda anan akwai wani nau'i na karamci da ya maka ma'ana ya nuna kana da kima kana da daraja a idan sa dan haka ya shirya maka wannan abinci kai ma karba wannan gayyata da zaka yi na nuna cewa ka nuna cewa yana da daraja yana da kima da martaba a abunka, kuma wannan zai kara dankon soyayya tsakaninka da shi. Kaga anan shugaban halitta ne gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jama'a sukan shirya abinci su gayyace shi kuma ya tashi ya je ya karba wannan gayyata. Da haka kuma wannan yana nuna mana duk wanda ya shirya abinci na jama'a kenan kamar yadda muka yi bayani a baya, kenan yayi kokari ya shirya gwalgwadon abincin da zai wadaci jama'ar da ya gayyata. Kada ka gayyaci jama'a kai abincin da ba zai wadace su ba, don haka da yaga cewa su biyar ne abincin mutum biyar ne sanya aka shirya masa. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa in an gayyace ka walima, ko wani ya shirya abinci ya gayyace ka, to baya halatta ka ja jama'a. An gane ku? Kai ma ka yi gayya ta ka in an gayyace ka, sai dai in ka tabbata shi wanda ya gayyace ka ba zai samu damuwa ba ko da ka zo da wani, to anan ba laifi ba ne kana yin zawwa da wani. Amma in dai ba ka da tabbas game da yarda shi da amincewar shi, in kai kadai ya gayyata to baya halatta ka ja wani. In ko wani ya yi karambani ya bi bayan ka, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in an je gidan ba ku tsakai ba za ku yi ku shiga, sai ka tsaya sai ka ce masa to wani fa baya cikin gayyatar, in ka ce ya shiga ya shiga, in ka ce ya koma kuma ya koma. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wato wanda ya gayyaci jama'a in har wani ya zo wanda baya cikin gayyatar, to anan an so ya yi kokari ya bashi izinin ya shiga, domin kasancewar anan akwai wani nau'i wanda yake na karamci. Maimakon ka ce mutum ya koma, in wanda ka ce masa ya koma a baya cikin gayyata, in jahilin addini ne kaga zai samu damuwa, abinda zai kasance tsakaninka da shi kiyayya. Amma anan kenan sai aka nuna mana cewa ko da baya cikin gayyata in ya zo kenan ka yi kokarin bashi izinin ya shiga, kamar yadda anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi zabi, sai ya ce ya rasulullahi na bashi izinin ya shigo, ya shigo tare da ku. Sannan wannan kuma yana nuna mana bayyada cewa mutum in dai ba a gayyace ka ba wajen walima ka ringa bi, sai dai in kai talaka ne mabukaci ne kana neman abincin da zaka ci, to wannan ba laifi kana iya zuwa. Wanda yake mabukaci yana neman abincin da zai ci, ko kuma abinci ne wanda ka jima rabanka da shi, an gane ko? Sai irin wannan katari in walima ta yi kana murmurin irin wannan abinci, to ba laifi ba ne ba ka je. Amma haka kawai ba a gayyace ka ba kuma kana da wadata ka je wajen walima, wannan kwata-kwata baya dacewa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.